sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lasariya na yau Laraba 28 ga watan Yuli shekarar 2021. Baba Yaku Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Baballe da kadin labarai.
A jiya Laraba, ƴan sanda sun faɗa cewa ma'aikata ƴan kira na 18 da suke bacci a kan wata babbar hanya a arewacin ƙasar India sun mutu bayan da wata motar bus ɗinsu ta lalace, yayin da wata babbar motar ɗaukan kaya ta bi ta kansu. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon da ƴan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican sun bayyana damuwarsu game da yadda China take ƙara ƙarfafa shirin nukiliyarta. Yar wasan tsalle-tsalle ta Amurka Simone Biles ta tsame kanta daga rukunin ɗaiɗaikun ƴan wasa na gasar wasannin Olympic na Tokyo gaba ɗaya.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa babbar kotun shari'ar Musulunci ta Kano ta buƙaci a ci gaba da tsare Malam Abdul-Jabbar Nasir Kabara a gidan gyaran hali zuwa ranar 18 ga watan Agusta mai kamawa. To sai dai lauyoyinsa cewa suke.
Mu ba mu ji daɗi ba gaskiya, saboda bayan da za a yi kana tuhumar mutum da laifi mai girma irin wannan wanda hukuncin sa hukuncin kisa ne. Sannan an baka kwana 12.
Shugabannin addinan Musulunci da Kiristoci sun fara yin kira ga kungiyar Afenifere ta Yarbawa da ta fito ta nemi afuwa game da kalaman batanci da ta yi akan manzon Allah.
Wata abu da suna so su jawo ba su karasa abin da suna so su raba kasa ba, don da haka a matsayin na malamin addinin Krista a kuma madadin Kiristoci abin da suka faru nan ba mu goye baya ba, ba mu yarda ba.
Muna kuma dauke da shirin Arewa a yau wanda Jansara Adamu Alhikaya zai gabatar. Sai kuma ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A jiya Laraba, ƴan sanda sun faɗa cewa ma'aikata ƴan kira na 18 da suke bacci a kan wata babbar hanya a arewacin ƙasar India sun mutu bayan da wata motar bus ɗinsu ta lalace, yayin da wata babbar motar ɗaukan kaya ta bi ta kansu. Wani babban jami'in ƴan sanda ya shaida wa manema labarai cewa akalla wasu 19 sun ji rauni a hadarin a jihar Uttar Pradesh. Yawancin fasinjojin suna kan hanyar komawa gida ne a jihar Bihar da ke gabashin ƙasar bayan sun yi aiki a jihohin Punjab ko Haryana. Fasinjojin sun fita daga cikin motar bus ɗin bayan karewar karen shaft ɗin motar, kuma suka kwanta kusa da ita a lokacin da babbar motar ɗaukan kayan ta zo ta buga mata ta baya. Ma'aikatan ceto sun samu damar ciro wasu gawarwaki daga ƙarƙashin karkicen motar bus ɗin. Ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon da ƴan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican sun bayyana damuwarsu game da yadda China take ƙara ƙarfafa shirin nukiliyarta bayan da wani sabon rahoto ya bayyana cewa Beijing tana gina ƙarin wasu manyan rumbunan makamai masu linzami 110. Wani rahoton kungiyar masana kimiyyar tarayya ta Amurka wato AFS a ranar Litinin ya ce hotunan tauraron ɗan Adam sun nuna China tana gina sabbin rumbuna kusa da hami a gabashin yankin Xinjiang. Rahoton yana zuwa ne makonni bayan wani rahoton cewa tana gina kimanin rumbunan makamai mai linzami 120 a Yumen, wanda yanki ne mai hamada kusan kilomita 380 zuwa kudu maso gabas. Kwamitin dabaru na Amurka ya faɗa wani sakon Twitter da ke da alaka da labarin da jaridar New York Times kan rahoton AFS cewa wannan shine karo na biyu a cikin watanni biyu da jama'a suke gano abin da muke faɗa da tsawon lokaci game da karuwar barazanar da duniya ke fuskanta da kuma sirrin da ke tattare da shi. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwana ɗaya bayan ta fice daga tawagar wasan ƙarshe ta tsalle-tsalle, Simone Biles, ‘yar ƙasa Amurka, ta kuma tsame kanta daga rukunin ɗaiɗaikun ‘yan wasa na gasar wasannin Olympic na Tokyo gaba ɗaya. Jiya Laraba, ƙungiyar wasan gymnastics ta Amurka ta fitar da wata sanarwa da safe da ke tabbatar da cewa Biles ta fice bayan da aka duba lafiyarta domin mayar da hankali kan lafiyar kwakwalwarta. Sanarwar ta ce za a ci gaba da duba lafiyar Biles kulliyaumin don tabbatar da ko za ta iya shiga wasannin ƙarshe na gasar a mako mai zuwa.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, babbar kotun shari'ar musulunci dake kofar kudu a zakiyar birnin Kano ta umarci a cigaba da tsare Malam Abdul-Jabbar Nasir Kabara a gidan gyaran hali zuwa ranar 18 ga watan Agusta mai kamawa bayan ta fara sauraron shari'ar da aka gabatar gabanta ana tuhumar malamin da kalaman batanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Kano Mahmud Ibrahim Kwali na dauki da karin bayani
a zaman kotun ne karkashin jagorancin mai shari'a Ibrahim Sarkiola jami'an gidan gyaran hali sun gabatar da malamin a zauren kotu kuma nan take lawayoyin sa wadanda barista Saleh Muhammad Bakaro ke shugabanta suka bukaci kotun ta tilasta wa lawayoyin gwamnati su ba su jerin sunayen shaidun da za su gabatar wa kotu da kuma sautukan murya da hotunan bidiyo da ake zargin Abdul-Jabbar yayi wadancan kalamai na batanci ga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin su sai dai a martanin ta barista Aisha Mahmud dake jagorantar ayyukan lawayoyin gwamnati a wannan shari'a ta fada wa kotun cewa abubuwan da lawaya Bakaro ke magana da ma sauran muhimman takardu da suka shafi wannan tuhuma akan Malam Abdul-Jabbar na cikin kunshin caji da suka shirya kuma za su mika wa kotu wanda hakan zai tabbatar da cewa shari'ar ta koma hannun gwamnatin Kano daga hannun yan sanda daga bisani dai tankiya ta kaure tsakanin lawayoyin bangarorin biyu a zauren kotun har ma mai shari'a Ibrahim Sarkiola ya ja kunnan su tare da tunatar da su cewa ita kotu fa ba rumfar kasuwa bace dan haka akwai bukatar su girmama juna kuma su kare martabar kotu bayan gansuwa da bayanan barista Amina daga bisani alƙalin kotun ya umarci a mayar da Malam Abdul-Jabbar gidan gyaran hali zuwa ranar 18 ga watan gobe na Agusta inda za a ci gaba da sauraron shari'ar barista Aisha Mahmud dake jagorantar ayyukan lawayoyin gwamnati na cewa
yau dada gabatar da shari'ar aka yi a gaban kotu wanda muka roki kotu da ta bamu dama mu kawo caji a gaban kotu tare da shaidunmu kotu ta karbi rokonmu kuma ta daga case din zuwa 18 ga watan Agusta in Allah ya kai mu shikenan abin da ya faru
to amma barista Saleh Muhammad Bakaro dake kare Malam Abdul-Jabbar ya bayyana rashin gamsuwa kan yadda kotun ta yi watsi da buka
mu bamu ji dadi ba gaskiya saboda bayar da za a yi kana tuhumar mutum da laifi mai girma irin wannan wanda hukuncin sa hukuncin kisa ne sannan an baka kwana 12 mutumin nan yana tsare yau 28 ga wata ya zamanto kuma kai baka yi abin da ya kamata ba da ka zo kotun ba ma wai ka zo ga charging bane a san karanta mar wai ka zo kana ga yawa kotun ne cewa kana da niyyan zaka canza tsarin ya koma ta charging tsari na gaba gurfanar da shi wanda ake tuma a gaban kotu zaka yi through first information for na police zaka yi through charges kamar yadda ita take fadi zaka yi direct criminal complaint individual mana da dama ya shiga da kara cewa wani ya mun abinda ba daidai ba so kowanne su kan wamu da matsala abinda shari'a ta tamparo akai kacho kan mafi muhimmanci shine maganar shaidu mu mun san cewa ba su da wani shaidun da za su kawo a gaban wannan kotu su zasu ce wai gashi sun tabbatar da wannan zargi da ake masa ba wani abin da muke jin tsoro amma dai abin da mu mai jira shi ba kuma muke jin tsoron shine ya za a yi yana hannunsu sannan karon farko su fara taku irin ta kokarin bata wa mutane lokaci
Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria
gaida na kwari da wannan rahoton yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu
gwamnatocin turai suna samun karuwa yawan bakin haure fiye da yadda aka saba yayin da kuma har yanzu ba su da wata manufa mai ma'ana da za ta magance wata karin matsalar ta kwararar bakin haure matsalar ta su ta bayyana a ranar litinin lokacin da hukumar kula da yan gudun hijira ta majalisar dinkin duniya wato IOM ta bada rahoton cewa kama da yan kiran 50 sun nitse a ruwa bayan da kwale-kwalen su ya kife a gabar tekun Libya kilomita 120 a gabashin Tripoli babban birnin kasar Federico Soda babban jami'in IOM a Libya ya wallafa a shafin sa na Twitter cewa akalla mutane 57 suka nitse a ruwa a yau a cikin wani mummunan al'amari da ya faru wanda shiru da rashin daukan mataki ba uzuri bane wadanda suka tsira sun shaida wa IOM cewa mata 20 da yara 2 suna cikin waɗanda suka nitse hukumar IOM ta sake nanata kiranta ga gwamnatocin tarayyar Turai ta su kara azama wajen aikin lalubowa da ceto sannan su dakatar da haɗin kansu da jami'an tsaron Libya saboda kamawa da mayar da 'yanci rani zuwa Libya a farkon rabin shekarar 2021 dakarun tsaron gabar ruwan Libya sun kama kusan mutane 13,000 wannan ya zarta adadin shekarar da ta gabata a cewar alƙaliman da babban kwamishina mai kula da ƴan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar. Fadar shugaban Amurka ta White House na duba yiwuwar neman ma'aikatan gwamnatin tarayya da su nuna shaidar an yi musu allurar rigakafin coronavirus ko kuma su mika wuya na yin gwaji kullum da saka takunkumi a kowane lokaci ba tare da la'akari da yawan yaduwar cutar a yankunansu ba. Wannan wani babban sauyi ne a cikin manufofin da ke zuwa yayin da fadar White House ta amince da karuwar damuwa kan samfurin cutar na Delta mai saurin yaduwa. Martin Biden tana duba yiwuwar zabi guda daya na tilastawa ma'aikatan tarayya su allurar rigakafi. Ana sa ran fadar White House ta sanar da matakinta na ƙarshe da ta yanke bayan ta kammala nazarin manufofin a cikin wannan makon.
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin addinan Musulunci da na Kiristoci sun fara yin kira ga kungiyar Afeni Fere ta Yarbawa da ta fito ta nemi afuwa game da kalaman ɓatanci akan manzon Allah wanda take kwatanta Sunday Igahu da shi. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
A wata sanarwa da ta fitar ga manema labarai, kungiyar Mori mai fafutukar kare haƙƙin musulmai a Najeriya da ke da sharkwata a birnin Lagos ta soki kungiyar Yarbawa zalla a Afeni Fere kan kwatanta hijiran fiyayyen halitta da na mai rajin kafa a ƙasar Oduduwa Sunday Igahu. Ranar Litinin ne dai Afeni Fere ta ce babu laifi kan guduwar da Sunday Igahu ya yi daga Najeriya zuwa jamhuriyar Benin tare da kwatanta hakan da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daraktan kungiyar Professor Ishaq Akintola ya kira ga kungiyar da ta fito ta nemi gafara, ha kuma ya kira ga sauran musulmai musamman Yarbawa da su fito su yi Allah wadare da wannan kalamu na kungiyar Yarbawa ta Afeni Fere. Daraktan na Murir ya kira ga dukkan Yarbawa musulmai masu goyon bayan kafa a ƙasar Yarbawa su janye daga hakan, su ma shugabannin addinin Kirista da na musulmai ba a basu a baya ba wajen yin kiran zaman lafiya da kuma neman ahuwa daga kungiyar Afeni Fere, kamar da Pastor Yohana Buro mai fabrikar zaman lafiya tsakanin addinan Kirista da musulmai ya shaida mani.
Mun karanta abinda kungiyar Afeni Fere suka fada ko kuwa suka kwatanta Sunday Igahu da manzon Allah Muhammadu Rasulullah. Wannan babban kuskure ne da suka yi, ba karamin kuskure bane. Abinda suka yi innan suna so su kawo mana ko su jawo mana wata fitina ne daban bai cin abin da muke fuskanta a kasan nan. Ga mu muna jin da maganan ƴan ta'adda, ga maganan masu garkuwa da mutane don neman kudin fansa, ga shi ba mu gawa maganan masu dauke da mugan makamai ba ko kuwa bararin daji da wasu rigingimu, ga talauci, ga rashin zaman lafiya a Najeriya. Sai su koma je su kokula wani abu akan cewa wai suna kwanda ta Sunday Igahu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba mu goye ba abin da suka yi ba. A matsayin malamin addinin Kirista ba mu yadda ba. Ba za mu so wani fitina tarman da wata fitina a kasan nan. Wata abu da suna so su jawo, ba su karasa abin da suna so su raba kasa ba. Don da haka a matsayin malamin addinin Kirista a kuma madadin Kristoci, abin da suka faru nan ba mu goye baya ba. Ba mu yadda ba.
Shi ma a bangaren sa Dr. Bashir Ɗankuzo, wani malamin addinin musulunci a Najeriya, ya ce ko kadan al'umma musulmai ba za su lamunci cin zarafin da ake wa fiyayyen halitta ba. Don haka ya kira ga kungiyar Afeni Fere ta nemi gafaran al'umma musulman Najeriya da ma duniya baki daya.
Maganar da Afeni Fere suka yi wannan abin kyama ne kwarai da gaske. Abin da ya kamata a maida hankali akai ne fiye da Sahara Reporters, domin su Sahara Reporters sun yada abin da an dade ana yin shikila ma a ƙarƙashin ƙasa a ɓoye na cin mutuncin addini. Amma ya da wannan cewa ga abin da su wani suka yi, to maimakon maida hankali ma ga Sahara Reporters kaɗai, a fara maida hankali ga su waɗanda suka yi wannan magana kafin a dawo kan Sahara Reporters. Domin ba musulmi kaɗai ba, har waɗanda ba musulmi ba, cin mutuncin addini wani abu ne da yake iya yaɗa fitina ƙwarai da gaske a cikin al'umma. To idan Afeni Fere za ta fito ya zama cewa za ta ci mutuncin wani addini, wanda a cikin Yarbawa kuma musulmi in ba a ce sun fi sauran sauran addinai yawa ba to ba za ku ayi magana karancin su ba a cikin Yarbawa to sannan a ce wata kungiya take tunanin tana wato ainihin wakiltar Yarbawa ta fito ta ci mutuncin addinin jama'an Yarbawa din da suke musulmi wannan ya nuna wannan kungiya ba ta cancanci ta samu wato ainihin karbuwa a matsayin kungiya da ke wakiltar Yarbawa ba
ya zaka dai wasu jaridu musamman ma dai jaridar Sahara Reporters da ta buga wannan labari na kungiyar Afenifere ita ma ta nemi ahuwa sai dai kuma tani masu campaign da yan Allah wadare da wannan labari saka bukaci musamman Facebook da ta cire shafin Sahara Reporters daga cikin kundinta Baban Gida Jibrin murya Amurka daga Najeriya
ta gaida Baban Gida Jibrin da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Nasiru Adamu Ali Kaya da shirinmu na gaba
domin fare wa da harbi da yawan barna ba kariya
arewa a yau masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin arewa a yau dake duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a wannan shiri zamu kawo karashin zantawa da ajiyan akko Lamido Umar Cikaire kan lamuran wasu makiyaya da suka juya suka koma sace mutane don neman kudin fansa sannan zamu kawo kiran wanzar da salama daga shahararren dattijon nan kuma malami a jihar Filato Imam Abdullahi Abubakar ku kasance da shirin arewa yau daga nan muryar Amurka
arewa zaman ta samu du sai nishadi sai sharhuliya sai alfahari da yawan kwafi
farko ga ajiyan akko Lamido Umar Cikaire wanda yake cewa yunkurin dawo da ruga koko burtalin shanu ba zai wadatar wajen wanzar da salama ba
koko yadda ake musu an bangare don an yi rugar har yanzu an kyautata lamarin tsaro din yadda za a bi kadin kowa ba za a kashe shi ba sai in an tuhuma ne ma in mutum ya ci san kai a tuhume shi a zo a kawo hukuma ta bincika ta samu ya ci san kai a kashe shi in bai ci san kai ba a kashe shi ya haka kawai za a yanke wa mukuna ta ni ci san kai sai a ce kawai a je a kashe shi ba zai zo kasuwa ba dan uwan sa ya ci san kai in ya zo a kashe shi ba za a gaishe a hanya ba za a ya shiga motar fasinja dan sanda ko soja ya shirye shi ya kashe shi ko ya masa duka ko ya fauke masa kaya sai a za a yi duk wannan abuwa sai hukuma ta gyara sai mu ma mun gyara malaman mu su koma su daina jidali a cikin garuruwa cikin Kano ana ta jidali cikin Kaduna ana jidali Abuja ana jidali Gombe ana jidali Maiduguri ana jidali duk malaman su tafi su je su koya musu a su yadda ake tururuwa wa'azin kasa ne maulidi ne taron duk an koma kan kulamin jeji a je a koya musu imani da ibada wannan shine zai gyaru a kai musu kuma kayan rayuwa na makaranta ne na asibiti ne wannan shine kawai zai gyara abu amma dan za a kai sojoji su kashe su ko yan sanda su kashe su sai dai in za a gama kashe su ka shine wata kila abin zai zama an samu saukin sa kenan ko maganin sa amma in dai za a rage da bugula sami ɗaya ko biyu ko goma da wannan halin to ba zai daina abin da yake yin nan ba kuwa
sai Lamido Umar Cikaire kana mara baya ga tattaunawa da ake kenan maimakon ra'ayin musamman ba
abin ya wuce tattaunawa ai a yi sulhu in ran ka yi sulhu da mutum abin da yake ya sa shi yin wannan lamarin ba a bari ba tattaunawa da shi abin da ake masa ba a bari ba a bashi kudin fansa din ya saci mutum abin da ake masa ba a bari ba ai ba za a bari ba ya wuce haka sai hukuma ta kafa hukumar ta kafa wani commission na musamman kamar yanda aka yi lokacin da misali a yi yaki ko na Biafra sai aka ce to reconstruction reconciliation reconstruction rehabilitation ko gwamnati kuma ta tsaya haka sai a yi kai shi yasa aka rehabilitation aka reconstruction aka yi reconciliation da inyamurai har suka zanna a Najeriya yau har suke shababan da suke yi haka kuma ana yin Niger Delta Commission don a yi maganin wani abu wanda in ba a yi hakan ba ba za a magance shi ba a zo a ce a yi wannan commission din don ya yi address wato ya tabbatar da ya yi maganin wannan abu a tsaya a kai sai an magance abin sai an yi haka amma duk wai gwamna ya je shi kadai da yan kulanin sa na kusa ya yi a ce ai ba so kadai ba ne in misali gwamnan Zamfara ya yi sulhu da kulanin sa to ai cutar sadarwar a Borno ba ana yi ana cutar da Fulani idan gwamnatin Katsina ya yi sulhu da Fulani sa ai a Nasarawa ma ana cutar da Fulani a Taraba ana cutar da Fulani a Benue ana cutar da Fulani a Enugu ana dukkan wani sashi da kasa ne na Najeriya ba inda ba a cutar da su to duka za a tara su rana guda a zo a yi sulhu ne duka rana guda za a zo a tattauna ne duka rana guda za a biya su kudin sponsor ne ai ya wuce duk abin da ake yin nan ba a dauko hanya ba ko ba a son dauko hanya gwamnati ne za ta tsaya kaiwar daka Allah ya ji kan yar aduwa da maganan kwata faya da kone kone da me fashe fashe da sace sace mutane yayyawa a Niger Delta me kafa ya kafa musamman committee wanda zai je shi an aka hada shi da mutane committee da za su je su gyara wannan lamari har ma aka iso gyaran har aka iso ma ka dawo da makamai har aka iso to me za a yi ga kaza da kaza a musu kaza a musu kaza a musu kaza da aka yi yanzu ba a samu sauki ba ai ba zama akai akai sulhu da su kadai ba ai ba kudin fansa kawai aka ba su ba ai an fito da tsare 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 da akai har aka iso zaman lafiya da aka samu to sai an yi haka amma don wai maganan wannan gwamnati ya fito ba za a biya kudin fansa ba kar ka biya kudin fansa daman kudin fansa ne yasa suke yi a yanzu sun samu sada'a ba fulata ne ya sai da sani yasa sai 100,000 amma yanzu yasa ce mutum ana ba shi 10,000,000 ba zai daina ba ai abin da yasa ya dau mutum din shine maganar za a tambaya me yasa shi wannan sana'a ba fulata ne da jarrabarsa ta ciwon shanu shi ne rayuwarsa da fulakunsa mutuncinsa da merenensa hatta ma ya harari mutum a harare shi ma baya so belle a ce ya yi fata belle a ce ya yi wani abin kunya duka wa'annan abubuwa suka yaye ya zo yau yana sace ɗan adam ɗan uwansa ko ba fulata ne ko ba fulata ne ba sai an ba shi kuɗi ya sake a ce za a yi sulhu da shi to duk Fulanin Najeriya za a zanna morori a yi sulhu da su rana ɗaya in kai sulhu da na Katsina ana cutar da na Zamfara in kai sulhu da na Zamfara ana cutar da na Nasarawa in kai sulhu da na Nasarawa ana cutar da na Benue in kai sulhu da na Benue ana cutar da na Taraba in kai tsayaya wannan wani rubutu ne
mun gode a jiyan akko sai wani lokacin Allah ya ba mu dama mu saki wata tattaunawar
arewa lumun ta samu du sai mu shaki sai sharhudiya sai alfahari da yawan kwafi
yanzu ga dattijan nan da yi wa mutane musulmi da mabiya addinin Kirista garkuwa a lokacin wata fitina da aka yi a yankin Barikin Ladi a jihar Filato kuma Allah ya sa suka tsira da ransu. Imam Abdullahi Abubakar ya samu lambobin yabo da dama yana mai ci gaba da kira da a zauna lafiya don zama lafiya ya fi zama dan sarki.
Yanzu ina gani a wurin an kamun an bani ya kai 10 daban-daban kuma akwai waɗansu da suka zo sun ce sun zo sun gaishe ni bayan sun gaishe ni kuma su za su zo da tsawo ga su.
A turi ya kira mafi ladi lambobin girma sun zage kake na yanzu haka.
Kau ran kai daidai sai ranar da ka zo.
Ni ma na zo da lamba ta kenan.
Ni ma na ga ya ce ka.
Na ma kira mafi ladi.
Yawwa to san ina gani wacin tuma amma tawagan gwamna ya turo tawagarsa tawagarsa ya turo da wacin tuma kuma ina gani mutane ne sun kai kusan 30 ba
sun
zo sun gaishe ni har ma yi min hidima yanzu ina gani dukkan rigar da aka taɓa min in Allah ya yarda ma gobe zan sa ta mai tuma a ban ba ta wata.
Akramaka Allah ya saka da alheri.
Abun da yake mun zaki. Magana muna son magana abin tana.
Eh akramaka Allah a ƙarshe yi mana kira ga al'ummar jihar Filato su zauna lafiya su daina tashin hankali da juna su zama mutane ne masu zama a matsayin ƴan uwa.
To ai ranka daidai mu muna gargadi ba jihar Filato ba duniya gaba ɗaya muna so a zauna lafiya ne. Ka gane? Duniya gaba ɗaya muna so a zauna lafiya tunda kaga mun zani na launa a abin nan Dubai na yi bayani akan irin waɗannan abubuwa a zauna lafiya mu ne fatan fasamu duniya a zauna lafiya kowa in aka zauna lafiya kowa zai yi arziki zai biya bukatansa amma in ana tashin hankali ba wani ba cin gaba kai ibada ma ba za ka yi ba ba dai ita ce an halitta mu don mu yi ta ba to in ba zaman lafiya ai ba za a yi ba to saboda haka muna fata duk duniya gaba ɗaya kowa a zauna lafiya Allah ya taimake mu.
Lamuran arewacin Najeriya ne akrama kallah suka zama masu tashin hankali akan harkar tsaron nan arewa maso gabas ga Boko Haram arewa maso yamma ga masu satar mutane ga yan bindiga ga shi nan ko ta ina
to sai a yi ta addu'a ne addu'a ne shine maganin su kan ranka dade saboda matsalar ta kai abin tsoro ka ta mutun yau a Najeriya ya zama kaman wasa ne ya zama ruwan dare Allah sauka kamin ta addu'a
masu raro gabaɗaya da wannan muka kawo ƙarshen waɗannan zantawa guda biyu sai wani mako in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shirin
a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
ba ku himmatu dan ku jara kasar ku da gaskiya
to a gaida Malam Nasiru yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da ku aika mana ta hanyar email sako mu na farko ya fito daga Abubakar Kawu Girgir yace salam VOA Hausa yau shekara uku ce da kungiyar Boko Haram ta fara kai hare-hare a wannan shekaru mu al'ummar yankin mu kadai muka san bala'i da kuma bayan da muka fada ciki ya Allah kawo mana karshen wannan haramtacciyar kungiyar da ta zabe wa al'umma karfin kafa sako na gaba ya fito daga Aminu Mai Dagar ko yace assalamu alaikum VOA Hausa haramta sayar da dala da ba sauran kudaden waje da babban bankin CBN yayi muna marhabi da shi ganin yadda ake amfani da hakan wajen halanta kudin ruwa wannan sako na cewa to iyayen yaran makarantar Islamiyya na jihar Neja muna taya ku addu'ar Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kubutar muku da yaran ku laman lafiya ganin yadda uwa ke son ganin danta a kusa da ita ko da yaushe daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Salim Muhammad Isa Bajoga wannan sako na cewa hakika labari da muke samu cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gina manyan sabbin katafarin gidajen yari guda uku masu daukan fursunoni 3,000 a jihohin Lagos da Rivers da kuma Kano wani abin yabawa ne domin hakan zai kawo ƙarshen cinkoso da turbutsutsi da ake fama da shi a Najeriya sakamakon karancin gidajen yarin kuma ko ba komai wannan aiki zai zama wani daban na tarihi da 'yan Najeriya za su rinka tunawa da shugaba Buhari a cikin ayyukan da ya yi wa ƙasa bayan ya bar mulki daga Usman Shitu Mahuta sai kuma wannan sako da ya fito daga Ahmadu Manaja daga Bauchi unguwar Karofin Madaki yake muryar Amurka ku bani dama in ƙara kira da babban murya ga shugaba Muhammadu Buhari da ka ɗauki matakin ba sani ba sabo akan cigaba da sata da garkuwa da mutane a arewacin Najeriya domin wallahi halin da talakawa ke ciki a wasu yankuna na ƙasar nan abun bakin ciki ne da takaici a sace talaka ya biya kuɗin fansa shi ma kansa a kama shi sakonmu na ƙarshe na cewa assalamu alaikum VOA Hausa ba shakka sace wani basaraki a jihar Kaduna abin takaici ne matuka da kuma Allah wadai don haka wajibin gwamnatin jihar Kaduna ne ta sauya akalar yaki da take yi da 'yan ta'adda a jihar tun kamin 'yan ta'adda su tsere da shi cikin daji to madalla yanzu kuma ga baballe ya dawo da takaitaccen labaran duniya
a jiya Laraba 'yan sanda sun faɗa cewa ma'aikata 'yan kira na 18 da suke bacci a kan wata babbar hanya a arewacin ƙasar Indiya sun mutu bayan da wata motar bus ɗinsu ta lalace yayin da wata babbar motar ɗaukan kaya ta bi ta kansu wani babban jami'in 'yan sanda ya shaida wa manema labarai cewa aƙalla wasu 19 sun ji rauni a haɗarin a jihar Uttar Pradesh yawancin fasinjojin suna kan hanyar komawa gida ne a jihar Bihar da ke gabashin ƙasar bayan sun yi aiki a jihohin Punjab ko Haryana. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon da 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican sun bayyana damuwarsu game da yadda China take ƙara ƙarfafa shirin nukiliyarta bayan da wani sabon rahoto ya bayyana cewa Beijing tana gina ƙarin wasu manyan rumbunan makamai masu linzami 110. Wani rahoton ƙungiyar masana kimiyyar tarayya ta Amurka wato AFS a ranar Litinin ya ce hotunan tauraron ɗan adam sun nuna China tana gina sabbin rumbuna kusa da hami a gabashin yankin Xinjiang. Kwana ɗaya bayan ta fice daga tawagar wasan ƙarshe ta tsalle-tsalle, Simone Biles, 'yar ƙasa Amurka ta kuma tsami kanta daga rukunin ɗaiɗaikun 'yan wasa na gasar wasannin Olympic na Tokyo gaba ɗaya. Jiya Laraba ƙungiyar wasan gymnastics ta Amurka ta fitar da wata sanarwa da safe da ke tabbatar da cewa Biles ta fice bayan da aka duba lafiyarta domin mayar da hankali kan lafiyar kwakwalwarta.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniya muka kawo karshen shirinmu na wannan la'asariyan. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti, sai kuma injiniya mu na wannan lokacin, Baba Yakubu Makeri da zan shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya, amma sai a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Salamu alaikum.